Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 21 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Yan sandan kasar Masar akalla 30 sun halaka a wata musayar wuta da wasu yan bindiga a yankin hamadar kasar da ke yamma. Jami'an tsaro suka ce an bude ma yan sandan wuta ne yayin da suke binciken zakulo yan bindigar Hamsa wadda ta dauki halakin kai hare-hare da dama a Masar din bara. Jami'an tsaron suka ce wasu yan bindiga kuma takwas sun samu raunuka a wannan harin wanda ya faru a gundumar Wahad al-Bahriya, mutarar kilomita 135 kudu da birnin Al-Qahira. Masu saurare sai a muna aikin gafara saboda matsalar na'ura da muke fama da ita idan mun shawo kan
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Jama'an sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku
a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani Osman na ji waka kake sosai ba da gaske. Mu kan gaskiya fa Safinatu ni ma dai jami'ar mu fa dai
yawa
ai mina a cikin kuma rubo ina ga me black belt tare
to kaji
gaskiya ba jin
to mal sauraro da bata an tashi lafiya ga dan bangai suwar sashi Hausa na murya Amurka
zuwa ga masu sauraron mu Abubakar Sunusi dan buran madakin katagun controller Abdullahi Babani dan buran sai DC Musa Dahiru Wicked da DC dan Sakwa Muhammad Dukal suna hukumar custom a Nigeria da fatan kuna nan lafiya kalon muna mika dambin gaisuwa daga nan wannan fili na musamman na Abuja Huce zuwa ga yan majalisar mu ta WhatsApp yawa irin su Alhaji Abbas Idris da Abubakar Haruna Galadanci sai Alhaji Ali Obeyo Alkali Rishimana kuma da custom da Andy Bature mawaki sai Babu Jonka Bawa wato a ungwakarofin madaki abocin Yakubu da Bala Abdullahi na hukumar custom sai kuma gaisuwar barista Isiyaku Barau tare da barista Dalami Alhaji Ushishi sai Hajiya Fatima Halilu Daura shugabar mata tare da Ibrahim S Bello na hukumar gidajen kurkuku abocin Yakubu sai Ilyasu na Ungolimi a Jos Kota ta yamma da Bauchi tare da Alhaji Jamilun Tijani baban Shadda abocin Yakubu sai Lawal dan Gamba Gagarawa tare da Malami Muhammad Gidado na hukumar custom sai Mansur Muhammad shima gagarawa tare da Sadiku Shishi da Sadisu rabin dami ko gudan dami ne yanzu yace ba rabin ba da fatan kuna nan lafiya da mun gaisa zaga Suleiman Dambam tare da Tijani Muhammad TJ sai gaisuwar Umaru Saidu coach Ungwar Jaki Abocin Yakubu da Malami Yusuf Dabo na college fasaha ta Abubakar Tattara Polytechnic da ke Bauchin Yakubu tare da Zaharuddin Ahmad Aliyu a birnin Kudu sai Chairman Zaidu Bala da fatan kuna nan lafiya ga dambin gaisuwa zuwa ga yan majalisa Aliyu Hassan S Noma sai Afana Buya tare da Abbas Babio Gombi sai Sani Muhammad Chindo wato baban gida kenan Bauchin Yakubu tare da Bello BG gidan Madia Sokoto sai Hassan Muhammad dan buram na Maradun da fatan kuna nan lafiya dan bin gaisuwa zuwa ga Hajja Binta Kaura tare da Hajja Gambo Mamman Gusau da fatan kuma kuna nan lafiya sai gaisuwar shugaban majalisa Ismail Bima mai Gombawa tare da makaman Bungudu sai Mati Garba tare da kuma Sa'adu Kagarko sai Aliyu Saidu Kebi tare da Mubarak Simu Auye Zurmi da Siraju Kasimu Argungu da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Hafizu Balarabi a Gusau tare da Mansur Almu na kuma mika gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Manu Dumbulwa na hukumar gidajen kurkuku wanda aka daga daga Bauchi aka maida shi jihar Yobe headquarter kenan
to ni ma bari fara sakon gaisuwar ta fata alheri na bari ya huce inda zan fara da gaida Abdul Kadir Lawal na gidan rediyon tarayya na Kaduna sai Kabir Musa Daura da kuma Musa Alhassan wanda aka sani da Kalla sai Muhammad Iskil Abdullahi sai kuma in zarce da mu zuwa dandalin Abari ya huce na amana shafin Facebook inda zan fara da Abubakar Ibrahim da Ibrahim Abbas Ibrahim sai kuma Husaini M Ahmad Alwa da Sarki Ibrahim Sani sai Yusuf Muhammad da kuma Batura Mansur sai ga sofata alheri a ya huce zuwa ga Salisu Yahaya da kuma Muhammadu Nasidi Jambulo sai Mansur Baba Wuro na fada sai kuma Ali Hassan dan Maliki ga sarfata alherin abari ya huce zuwa ga Abdulrahman Ali Balkori a jahar Sokoto da kuma Muhammad Sani Jangibe sai ga sarfata alherin na abari ya huce zuwa ga Sani Adam Yoko da kuma Hamisu S Aliyu sai Mustafa Salisu DDM da Saidu Usman sai Habib L Alkali da Bello M Fulani sai Rifi da gaisuwar fata alheri na bari huce zuwa ga Husaini Taylor Adogon Malam to Allah ya sa na faɗa daidai sai Yahaya Aminu Liman Zangero da kuma Hafizu Abdul Aziz sai Abba Ado Baba da kuma Muhammad Sani
to gaisuwar fata a bari ya huce zuwa ga Comrade Babangida Yusuf na faɗa da Adamu Alhassan da Awwal Jos sai Khadija Isiyaku da Real Saifullahi Sani da Hassan Ashwa Malam Allah sa na faɗi sunan daidai sai Isa Ahmed Getso sai Muhammad Ibrahim Adam da Usman Junaid da Abba Sani Gurin da Usman Muhammad sai Ada Hope da kuma Adamu Ibrahim. Gaisuwar fata a bari ya huce zuwa ga Yusuf Alkali da Muntari manajan tsuntsaye Bunu da Iliyasu Adam Iliyasu. Sai kuma Umar Uzair Gashuwa daga ƙarshe Muftahu Suleiman da fatan duk suna cikin koshin lafiya.
Manajan tsuntsayen nan da kika faɗa nace ko yana kiwon kaji ne amma ai tsuntsaye ne.
Tsuntsaye ne sosai ne kashi gudu ne.
Kamar ya ce Asman. Ya kira sunana ne. Ne zo ce Asmani din nan nake to wannan ai Usman yake kira a bakaici.
Gaskiya kai kai wannan ma tana da ni dai kike kace yau film ɗaya muke ta sha.
Yau film ɗaya guda muke
ta sha. Kaga ana cewa Sadi Sidi Sharifai wata inkiya zaka ji ana ce masa na Kano kenan kaga ana ce masa Kumar Sani Kano. To wanda wannan ainihin wannan waka kenan Kumar Sani.
To
da wato ita alkai gani to yayi da ai Kumar Sani Kano kenan ki sani.
Akwai wani magidanci wata ran ya shiga gidansa kana ji gon
tsoha
saka je tana hira ne da matarsa shikenan budan bakin sa sai ce mata honey gaskiya budurwa ta Aisha nan tana kaunata sosai
tsoha
sai matar ta ce masa gaskiya Aisha budurwankan nan ta burge ni sai yace rannan fa har ce mun te honi na ya dace mu je walkiya da mu mu danyi sayayyar kayayyaki sai matar tace kai gaskiya ta burge ni
ka ta fara nan
sai matar tace kai gaskiya ta burge ni mai gidan yace jiya fa har ce mun te honi I love you very very much sai matar tace masa kai gaskiya budurwar kan nan tana son ka
Allah sarki
sai mai gidan yace dazuku wata ce min ina mai son wato danki kin san tafi ki kaunarsa sai matar tace gaskiya ta burge ni to karshe dai sai mai gidan yace mata wai ki sa dai babu abin da yake bata miki rai ne
yauwa ina ta fada kina
ta ina ta fada
abin da zai bata haushi zai bata haushi
eh amma kina ci ba sai budar baki matar sai tace ah babu abin da zan ce ai na gane ka duk Buhari ya ci
ya ta
eh duk Buhari ya ce so kake mu yi fada ka kora ni gida ba inda zani
wato ba ce fa ni kora ni gida Allah ta san kanki ya kuma kin yi Allah ya kuma to mene zuwa ina labarin wata
eh shi ne ai
kuma labarin da yasan cewa
eh wai
har ma kanta inganta ba ko ya fita fusan ai wannan eh wai ta fusan amma sai yake eh to na gani ka amma da zina ji kamar muna labari da zina ji kana ana magana ina labarin da na tuno labarin nan na buzu da ya duka zai ja ruwa kudin shi ba
da ya sai Abdulaziz yana nan tukunna zan ba kwanan labari akwai labari na abzinawa da yawa amma sai nan amma akwai labarin Maryam Bugaje da kace zaka ba mu ba wanda kullun kace har addu'a take maka Allah ya saka manta da wannan labarin
akwai na jinyo addu'a ka manta ta
ka mun da ke da
la ilaha illallah kuma wallahi ko je da muke magana
ka san ya kamata a bata sarauta ne saboda ta cancanci ta nada sarautar nan ta Halima ta shugabar masu santi
sarkin santin fashion house
gaskiya ka tuna kenan ya tuna
ai kaman ka san ita matsalar shi ne da ta ci abincin ta ci ba to kasan ake kaza ake kaza lokacin labarin zai zo sabuto akwai wani abu ne da ta faɗa la ilaha illallah wallahi na manta
ka manta sai zuwa gaba idan dai ka idan dai
ka sake tuna ka gane fefa da takarda zan dauka ruwa
malam yawa eh ce Maryam da ta ciki dambin kaza
kaza eh take cut
da ta ci dambin kaza jiya sai ta ce sai da zira na ba ta labari ko na menene ta ci ai ka san shi yasa nake son aure
Bill Gates a cika za a bore ki
na za ta auri wanda ya fi kowa kudi a duniya
ka za sai inda Allah ya
yi kuka samar da mun ci abinci har rawa take
ai in kana son ka ga tashin hankali to ka zo ka tare ta ka ce zo ai aiki ga yunwa ta zo ai ka za a yi aikin ne ka bari ne samu abinci eh da ki ai ka bari ne samu abinci
za a yi aran gama wato
ai da na tuno labarin na manta ne akai la ilaha illallah Allah addu'a ta yi zan lalle ta tafi na mun
kada bari ni ma in tuno maka da bari in tuno maka da wani abu bari in sa maka wata waka ta India na tabbata cewa in na sa maka wannan waka ka ji zan tuno maka da wani abu
to bismillah
पूछे कौन बसा है तेरे दिल
Shekara ta uku a duniya aka sake jin dan amma na zo na san shi daga baya
kuma dai aka sake jin dan Usman ai muka
ce za mu samu na ji sa anya ko 79 ina ganin fa kamar film din nan ma fa wajen 60 wani abu ne
shi amma sun sake shi ne ranar 11 ga watan Mayu na
1979
ne kuwa
79 ne tsaf kana fitar ka bincika
lokaci za mu samu Usman Ibrahim da zaune yana yana tsawo shi sai mu kawo mishi nurin nan mu sami
nuri wa
eh zai faru
wata ce ta fito kawo da nuri da Yusuf ne sunan yaron ka Yusuf something like kamar haka Yusuf da nuri
actor na wannan ba
ga ka san aure kamar sun shirye su aure ne
sai da su aure ne ai akwai wani mai gidansa a wani mai gidansa ne a cikin wannan film din wani mai gidansa ne je matafiya daya yi
to daga baya kuma
abin da kawai dai ba za ka iya
ai za su mutunci wai Allah akwai dai tausayi gaskiya
ina san ga kwalla
ma sararo zamu da sa'a saboda lokaci ya gaji ke sai makon gobe da Allah ubangiji ya kai mu barin kyale ku da wannan waka mai suna chori chori ita ma daga wannan film ne na
yau baban gida India akai
Chori chori koi aaye Chori chori koi aaye chupke chupke sab se chupke khab kai le jaaye Chori chori koi aaye Chori chori koi aaye chupke chupke sab se chupke
duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu dauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka baba ya ku makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya